sai ke so ni to da min kya kala yar fulani she banda na dama tunda na so zan baki dama za ya fi kyau ki himma nayi aniya zan bude kyauran zuciya samu salama kar ki ga samu ki rashin soran da ban so bayanan
Prince of the Mix. It's Upton Records.